أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. Ewa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Insha Allah, maudu'in wannan darasin zai kasance dangane da gururi a mahanga na Al-Qur'ani mai girma. Mun yi bayani dangane da ma'anan gururi cikin darasin da ya gabata da kuma hakikanin shi. Insha Allah za mu yi kokarin mu bayyana ayoyi na Al-Qur'ani masu girma wanda suka yi ishara ga wannan maudu'in, kuma da mahangan Al-Qur'ani mai girma dangane da wannan maudu'i, wato ainihin gururi. In ban manta ba, mun ce ma'anan gururi shine kasance mutum yana dauke da wata hala a cikin zuciyar shi wanda yake jin yahi wanda ba shi ba, yana ihsasi, yana shuurin gururi da kuma rudani a cikin zuciyarsa, ta yanda yake ganin cewa shi yana birbishin kowa. Wannan ko sakamakon wani shubha wanda ya shiga a cikin zuciyar shi, wanda yake ganin cewa ko ya mallake dukiya, ko ya mallake arziki, ko ya mallaki ilimi, ko wani daraja, ko wani makami, ko abin da ya kama da hakanan, wanda shi ne zai zamanto ya ruhe masa tunaninsa, ya rika jin cewa shi yanzu babu wani wanda yake birbijinsa, sannan kuma yana ganin kowa kasa gare shi yake, sannan kuma yana ganin lazim ne zamanto shi ne za a girmama, shi ne za a yi ma hidima da abin da ya kama da hakanan. Inda muka nuna kenan wannan wani al'amari ne wanda yake da hadari sosan gaske, saboda abinda zai iya sababawa mu mutum shine cewa ya zamanto ya ruhe ma mutum haqa'iq, baya ganin hakika, baya ganin al'amura yanda suke a hakikanin su, sai ya zamanto a koda yaushe wani lokaci ma abinda yake ganin cewa wani abin alfahari ne, ko kuma abinda mutum zai rudu da shi ne, zaka ga bai cancanci hakanan din ba. Saboda haka, saboda tunanin shi da kuma zuciyar shi da basiran shi gaba ɗaya ya riga ya ruhe sakamakon wannan sifa din da yake dauka, yake dauke da ita wanda take mummuna. Inda muka nuna kenan ita kalmar gurur, aka ce al-gurur, ana nuna kenan ita sifa din gurur kenan. Amma in aka ce al-garur, watan kenan shi mutun ne zai sifantu da wannan sifa din, ko kuma shedan wanda yake shine misdaki bariz na wannan sifa din, kuma wani abu daban wanda zai iya shagaltar da mutun daga Allah subhanahu wataala, har ya zamanto ya sa mai wannan sifa din a cikin zuciya, ya rika ganin cewa shi wani abu ne. To amma in zamu yi murajan ayoyin Al-Qur'ani masu girma, zamu ga cewa akwai isharori da daman gaske dangane da abin da ya shahi gururi, sannan kuma da irin abin da zai iya sababawa mutum. Al-misali, idan muka duba cikin suratul A'raf aya ta 12, Allah subhanahu wata'ala yana bayani dangane da shaidan a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya umurce shi da yi sujuda ga annabi Adam alayhi salam, wanda duk mala'iku gaba ɗaya suka yi sujuda, amma sai ya kasance shi shaidan ya ki sujuda kuma ya girman kai, saboda haka sai ya kasance a cikin mutane masu kafirci. Amma menene ingizar shedan ya zamanto ya yi wannan girman kai din? Mun ce dama duk lokacin da mutum ya yi ihsasin gurur, to shikenan girman kai ma zai zo. Duk lokacin da mutum yake jin cewa shi wani abu ne, saboda yana ganin Allah subhanahu wataala ya mai wani baiwa wanda bai ma waninsa ba, ya fara ihsasin wannan, to wannan zai sa masa girman kai. To wannan girman kai kuma zai iya kaiwa har ya iya ma Allah subhanahu wataala girman kai, kamar yadda muka gani yanda shedan cikin kissan shedan, inda shaidan ya ma Allah subhanahu wata'ala girman kai, ya ki bin umarnin Allah subhanahu wata'ala, ya ki yi wa annabi Adam alayhi salam sujuda. amma alqur'ani mai girma yana ishara dangane da abin da ya shahi wannan al'amarin cewa menene ingiza shedan har ya zamanto yayi wannan girman kai din shine shedan ya ihsasin cewa shi yayi adam alayhi salam yayi shu'uri yana ji a cikin zuciyar shi kan cewa shi yayi annabi adam alayhi salam saboda me saboda wata shubha da ta shige shi wanda kenan yake ganin cewa akan wannan asasan sai ya rudu da kansa yake ganin cewa shi yanzu yayi annabi adam alayhi salam saboda haka akan wani asasi zai masa sujuda Allah subhanahu wataala ya bayyana cikin wannan aya inda yake cewa qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wato lokacin da Allah subhanahu wataala yake tambayan shi kenan me ya hana ka kai sujuda a lokacin da na umurce ka kai sujuda ma annabi adam alayhi salam sai yake cewa ni na fi shi saboda me wato shi shedan yana nuna kenan shi yayi annabi adam alayhi salam daraja yayi shi daukaka yayi shi kima amma hangan shi wanda yake kuskure ne amma menene yasa yake cewa shi yayi annabi adam menene mi'yar na shedan yake cewa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka halicce ni daga wuta hakanin kuma shi annabi adam ka halicce shi daga laka saboda hakanan shi yana ganin akwai afdaliya akwai fifiko tsakanin wuta da kuma laka kan wannan asasan shi ba zai sujuda ba wannan kenan muna iya ganin wannan sifa din bayyane a cikin maganganu na iblis hakanan kuma a cikin wujudin iblis ta yanda kenan wani hali ne ya samu a cikin zuciyar shi wanda wani shubha ya sabbaba masa a cikin zuciyar shi wanda yake ganin kenan shi yayi annabi adam saboda ga halittar shi annabi adam shi kuma ga halittar shi saboda haka sai wannan ya ingiza shi ya girman kai ya kibe umarnin Allah subhanahu wataala kenan zamu iya ganin alqur'ani mai girma yana bayyana kenan cewa mutum duk lokacin da ya shukurin cewa shi yayi wani duk lokacin da yake ganin cewa shi ya kiyasta kanshi da mutane yana ganin cewa shi yayi su daukaka saboda wata shubha wadda ta shiga a cikin tunaninsa ko wani kiyasi wanda yake batil wanda ya amfani da shi to lalle wannan zai ingiza shi zamanto ya samu sifa ta gurur a cikin kanshi saboda haka wannan zai ingiza shi sannu zamanto ya yi girman kai har ya zamanto ya kafurci ya kangare mu Allah subhanahu wataala wal azbilla wannan kuma lalle ba sifa bane wanda yake mai kyau lalle mahanga alqur'ani mai girma ba mahanga bane mai kyau dangane da abin da ya shahi gurur saboda kenan sifa ce mummuna wanda zata ingiza mutum ya zamanto ya yi girman kai har ga Allah subhanahu wataala kenan mutum da ya kasance mai hankali mutum da ya kasance mai neman lahiransa mutum da yake neman tsira duniyarsa da lahiransa mutum da yake neman yardan ubangijinsa bai dace ya zamanto ba ya sakaci har ya zamanto irin wannan mummunan sifa din ta girku a cikin zuciyar shi har ya zamanto ta kai shi ga girman kai wal azbilla mun san cewa cikin darussan da suka gabata mun yi bayani kan girman kai da kuma tinkawo inda mun ambaci ruwayoyi daga cikin su akwai ruwa da ta nuna mutum da ya kasance yana da daidai da azzarra a cikin zuciyar shi na girman kai to ba zai shaki iskan aljanna ba wato ba zai ji kanshin aljanna ba ba ma ba zai shiga aljanna ba kanshin ta ma ba zai ji ba da ana jin kanshin aljanna daga mil dubu to shi ba zai ji ba saboda me saboda yana da daidai da azzarra dubi karancin azzarra a cikin zuciyar shi na girman kai shi yasa ba zai ji ko kanshin aljanna ba wannan kuma gururin da muke magana akan sa wato zaman to mutum ya rudu da kanshi yana ganin cewa shi yayi wanin sa sakamakon wasu ababe da yake ganin Allah subhanahu wataala ya bashi bai ba wanin shi ba ko kuma sakamakon wani kiyasi nashi wanda yake ba daidai ba kamar da shedan yayi ya kiyasta wuta da laka sai zaman to kenan mutum ya je ya samu kanshi a cikin hali na gurur wannan sai zaman to kenan ya ingiza shi sannu sannu ya kai ga mustawa na girman kai wala azbilla. Hakan muna gani a cikin suratu Hud ayata 27 zuwa ayata 32. Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin kisan annabawansa masu girma. Yake cewa faqala al-mala'u allazina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum arazuluna badiyar ra'y wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kadhibin. Wannan aya tana magana dangane da kissan annabi Nuh alayhi salam da kuma al'umman shi, yanda wasu jama'a daga cikin wanda suka kafurta wanda su ne kamar manyan sarakuna ko kuma manyan shugabanni na kafurci a wannan lokaci din suke ce masa ma naraka illa basharan mithlana, mun ba mu ganin ka face mutum irin mu, babu wani bambanci tsakanin mu da kai, kai mutum ne mu ma mutane ne, saboda haka kan wani asasi ne zamu bi ka, mu yi imani da abin da kake gayawa cewa kai manzo ne daga Allah subhanahu wataala. Kai kenan nan wurin suna kista kansu da annabi Nuh alayhi salam, suna ganin cewa shi mutum ne kaman su, su ma mutane kaman shi, saboda haka kan wani asasi za su bi shi. Wannan kenan kana ihsasin wannan magana akwai gurur a cikinta. Wannan magana magana ce ta mutumin da ya rudu yana ganin kenan bai kamata ba a ce wani ya hishi, koda yana ganin mustawansu guda na halitta shi mutum ne shi ma mutum ne, amma yana ganin kenan bai kamata a ce ya zo da wani abu ba wanda shi bai zo da shi ba, kan wannan asasan ba zai imani da shi ba. Sannan suka ci gaba da cewa mu ba mu ganin waɗanda suke bin ka illa wasu mutane wanda suke masu raunin hankali, wanda tunanin su baya da ƙarfi, wanda ba su yi bincike ba kyaukyawa dangane da abin da ka zo da shi, saboda haka kenan sakamakon haka sai suka yi imani da kai. Sannan mu ba mu ganin kenan akwai wani falala wanda kuke da shi a kanmu, kai a ƙarshe dai mun muna zaton cewa ko kuna ƙarya ne kuma ƙaryata ne. Ka kenan wannan magana din idan mutum ya yi tunani ya tadabburi a cikinta, lalle magana ce wadda take ɗauke da gaya na gore, saboda na farko wannan mutanen sun fara kista kansu ne da annabi Nuhu alayhi salam, inda suka ce da shi da su duk mutane ne abu guda ne. Hakanan kuma suka dawo suka ce mabiyansa ma mabiyan annabi Nuhu alayhi salam wanda suke biyayya gare shi su ma wasu mutane ne wanda suke masu raunin hankali, wasu mutane ne wanda suke ba su da tunani, ko kuma wasu mutane wanda suke talakawa, wanda suke ba su da wani arziki, ba su da wani kima ko kuma wani daraja a cikin mujtama, saboda haka kan wani asasi za su zo ya zamanto sun bi shi. Kenan wannan yana nuna mana su sun kiyasta kansu da annabi Nuh alayhi salam, hakanan sun kiyasta kansu da mutanen annabi Nuh alayhi salam wanda suka yi imani wanda suka yi, inda suke nan suke ganin kenan su sun yi ƙarin ya zamanto sun bi shi, saboda na farko dai shi mutum ne kaman su, sannan kuma suna ganin waɗanda suke biyayya gare shi ba wasu mutane ba ne wanda suke da daraja ko suke da kima ko suke da tunani ko abin da ya kamata haka nan a mahangansu, saboda haka ba za su imani ba. Sannan a ƙarshe ma suke ganin cewa babu wani falala wanda su suke ganin cewa wanda zai sa su bi su. Kenan suna ganin miyarin biyayya shine ya kasance tunda su suna ganin cewa sun fi kowa, to duk wani wanda zai zo ya ce a bi shi dole ya kasance ya hi su mustawa, wanda kuma dama ba haka din suke so ba cikin zukatansu, saboda haka a ƙarshe abin ya kai su ga ƙaryatawa. Kenan anan wurin muna iya ganin gurur yanda yake ingiza mutum sannu-sannu har ya kai zamanto mutum ya ƙaryata annabawa, ya ƙaryata Allah subhanahu wataala wal a'udhu billah. Wannan kenan ya nuna mana mun gane al-Qur'ani dangane da gurur, ba mahanga bane wanda yake shajja'a mutun ya zamanto ya sifantu da wannan sifa din mahanga ne wanda yake tsoratar da mutun yake tsawatar mutun yana mutun hannunka mai sanda kada ya kasance yayi saki yaji ya fada cikin irin wannan mummunan sifa ta gururi wanda za ta kai shi a ƙarshe ya kareta annabawa ya kareta Allah subhanahu wataala yayi mu annabawa Allah subhanahu wataala girman kai yayi mu Allah subhanahu wataala girman kai wala a'udhu billah wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala an fana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin